Zanga-zangar wacce aka yi wa taken har yanzu ba a samu ƴanci ba, wato not yet independent, a cewar kungiyar duk da shekaru 60 da samun ƴancin kan Najeriya. Har yanzu akwai rashin ci gaba da rashin shugabanci na gari, kuma ƴan Najeriya ba su mori roman demokradiya ba, kamar yadda ɗaya daga cikin ƴan gwagwarmayan kungiyar Ariyo Dare Atoye ya bayyana.
On them for what we import, bring all sorts of things into our country. So our nation actually a nation that more pressed than worse for even all the tribes came together to actually have independence in 1950.
Zanga-zangar kungiyar dai zai fi mai da hankali ne akan abubuwa biyar da ke ciwo al'ummar kasar tuwa ƙwarya, wanda suka hada da ƙarin farashin kudin man fetur da na kudin wutar lantarki, hada da dokar da ke duba ayyukan kamfanoni a kasar, da kuma dokar kalaman nuna kiyayya da na kafofin shafukan sada zumunta. Ita ma ƴar gwagwarmaya a tafiyar Hajiya Aisha Musa ta yi ƙari da cewar,
a ce Najeriya tana 60 amma bamu gane kan komi ba, kullun ci baya take yi ba ci gaba ba. Rashin tsaro gaskiya abu ne da ke ci mun tuwa a ƙwarya. Komi yayi tsada, gashi yanzu fita yana zama ma mutane aiki, saboda fitan ma ya zama wani abu. Kidnappers din ga da ake fama da su, yau kaji an ce an dauki dan wancan, yau kaji an ce baban wancan, sannan a ce ana biki. Kudin da ya kamata a ce makama talakawa ma da shi ba tsaro, abu duk ya biya cakude. Don Allah a dinga jin tsoron Allah.
Shi ma Suleiman Ahmad Babura ya bayyana cewa,
har yanzu a kasar nan mutane suna cikin talauci, har yanzu ana fama da yunwa, har yanzu akwai matsala ta abin da ya shafi ci gaba. Shekara 60, wanda koda mutum ne aka ce shekara 60 fa shekara ce a matsayin sanan ma'aikaci, shekara ce ta retirement ma, ya kamata a ce ya ritaya. Da haka ina ganin mu ma ba abin da ya kamata kasar nan a yi yanzu shine a yi mata ritaya, a sake sabon lali daga wannan shekara 60 da ta yi, wanda muna fatan hakan zai sa duk irin wannan ci baya da aka samu ya zama daga shekara ta 2021 an ƙara samun ci gaba.
Da yake zantawa da manema labaru, dan fafutuka kuma dan gwagwarmaya a kungiyar, Rafael Adebayo, ya ce manufansu shine bayyana yanda al'amura suka taɓarɓare a ƙasar wajen amfani da hotunan balambalan masu launi iri daban-daban da ke nuna tutar Najeriya, kuma za su yi zanga-zangar ne a aƙalla wajaje 10 da ke garin Abuja da kuma aƙalla gurare 20 a faɗin ƙasar.
And that unlike in other parts of the world where the narrative around balloons is to celebrate something good, a good moment, we are saying that these balloons in Nigeria mean our sufferings. They mean the pain, the hardship that we are having to endure under this way, and that we can no longer continue this way.
Kungiyar dai ta bayyana cewa tana so ta share shekaru 60 da kasar ta bata don samar da wani sabon yanayi, duba da cewa waɗanda ke rike da madafin iko sun gaza. Shamsiyya Hamza Ibrahim, Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.